More music at houseofsounds.com.
Sarji dan ku bayan da alaka kuna da kudi kina ta ba da kudi Laila
ana ta ado ce kin girma ma sa ado Laila
saman da ruwa kasan ta ba da miyar sallah kina da biyar Allah kina san mai sallah
har zaman cikin kulla
at houseofsounds.com.